Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inna in taku misqala habbatin min khardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fil ardi yati bi Allah.
Sata, gani da shangia, gani da shankwaya, bamba manya girma, gani da zagi malamai, atama iyaye na, ban kula da su, musulmi,
ya Allah,
musulmi, kuli ibada, Muslimi, Muslima, kuri kalman shara, almashiru yendo, da shehu sharubutu Osmanu, tuna wazi sana da mujewa, Muslimi ruka ya sake, dawa dawa meka ke tunare, dawa dawa meka ke tunare. Ka aza dunia kan ka hey ka sake fa hey musulmi musulman ka dede tarayuwan ka musulmi musulman kai ta kalimin shahada musulmi musulman ka dede tarayuwan ka Muslimi, Muslima, kai ta kalimun shahada, Allah ka yafe yafe mu, domin ba kowa fashe kai, Allah ka yafe yafe mu, domin ba kowa fashe kai, Allah la 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 kuba.
Allah, 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 Allah. Khalifa gharami bin nabi muhayyama abitu bi laylatin min sahrana munshidan li dhikra alladhi qataba bar'an wa matama usajidu fihi alwirqa layli wajrati niyam wadafni kalmadani bi maghrama unasamu durr alladhi fi dhikra fihi wa asin dosul madra dawra wa rajwa
Allah, 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 Allah.